toujours, ils seront aussi les derniers.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daren yau Asabar 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To idan an tsunduma cikin shirin namu na yanzu, za a ji yadda mabiya addinin Kirista a Najeriya suke shirin gudanar da bikin Easter. Sannan za kuma a ji yadda hukumomi a kasar Ghana suke yunkurin karfafa tsaro a arewacin iyakata da Burkina Faso mai fama da matsalar 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayin addinin Musulunci. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma mu kawo muku nasiha daga malamai, amma duk bayan sai bayan an ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An kashe akalla mutane 74 a jihar Benue da ke Najeriya a wasu hare-hare biyu da 'yan bindiga suka kai a ƙarshen makon nan, a cewar jami'an yankin da 'yan sanda a yau Asabar. Wannan dai shine rikici na baya-baya a yankin da ke yawan fama da tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Tashe-tashen hankula sun karu a cikin 'yan shekarun nan, yayin da karuwar yawan jama'a ke kawo faɗaɗa wuraren da aka keɓe don noma, lamarin da ya sa babu filayen kiwo sosai don makiyaya. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Benue, Catherine Anene, ta ce an gano gawarwaki 28 a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙaramar hukumar Ramban tsakanin yammacin jiya Juma'a zuwa safiyar yau Asabar. Nan take dai ba a san dalilin harin ba, amma waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan bindigar sun je wurin ne suka fara harbe-harbe tare da kashe mutane da yawa. Wannan dai yana zuwa ne bayan wani lamari na daban da ya faru a jihar a ranar Laraba a ƙauyen Umogidi da ke ƙaramar hukumar Otukpo, lokacin da wasu da ake zargin makiyaya ne suka kashe mazauna ƙauyen a wajen wani taron jana'iza, abinda Bako Eje, shugaban ƙaramar hukumar Otukpo, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Wasu sabbin takardun sirri da suka ba da dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa China sun bayyana a shafukan sada zumunta, a cewar jaridar New York Times. Ta yiwu Rasha ko wasu masu goyon bayan Rasha ne suka fitar da wasu takardun bayanan sirri na sojan Amurka da yawa da aka wallafa a shafukan sada zumunta a baya, da suka nuna bayanan da aka sauya da hoton takardun bayanai akan yakin Ukraine da aka ɗauka ba hukumace ba tsawon wata guda, abinda wasu jami'an Amurka uku suka fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan a jiya Juma'a. Ga dukkan alama bayanan sun rage yawan sojojin Rasha da suka mutu, a cewar jami'an na Amurka. Suka kara da cewa ba hukumace ba aka fadda bayanan, kuma sun bambanta da bincike akan takardun da suka bulla da ake yi. Takardun sun kuma bayyana cewa Amurka ta zuzuta alƙalaman mace-macen da aka samu a yakin Ukraine. Shugabannin Ukraine sun gudanar da wani taro a jiya Juma'a a shelkwatar rundunar kolin sojan ƙasar don tattaunawa akan batun bullar takardun da ke kunshe da shirye-shiryen Amurka da rundunar NATO na taimakawa ƙasar wajen yaƙi da Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya halarci taron amma bai ambaci batun bullar bayanan ba. Rahotanni sun bayyana cewa an wallafa bayanan sojan ne a shafukan sada zumunta, a cewar jaridar New York Times. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka, Michael McCaul, ya faɗi cewa Amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin Taiwan da kuma hanzarta kai makamai ƙasar, yayin da China ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa. Da yake jawabi a wata liyafar cin abinci a birnin Taipei, McHall ya bayyana goyen bayan Amurka ga Taiwan. Ya ce, "Na sanya hannu kan kai makaman, kuma muna yin duk abin da ya dace don hanzarta kai su. Zaman lafiya ta hanyar nuna ƙarfi abu ne na zahiri. Shi yasa akwai buƙatar mu ƙarfafa Taiwan." McCall ya ce hanya ɗaya da za a hanzarta kai makamai Taiwan ita ce a duba babbar barazana da kuma haɗarin da ke tattare da lamarin da kuma sake tsara jigilar dukkan makaman. A halin da ake ciki, a yau Asabar China ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da Taiwan, wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani akan ganawar da shugabar Taiwan ta yi da shugaban majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy a kwanan nan a jihar California. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar sojan China ta bayyana cewa an fara atisayen sintiri na shirin yaƙi da kuma wani atisaye na haɗin gwiwa mai lakabin Joint Sword a kewayen yankin Taiwan kamar yadda aka tsara. Ta ƙara da cewa wannan na zaman babban kashedi akan tunanin yin katsalanda daga dakarun 'yan awaren Taiwan da kuma na ƙetare. Atisayen na da mahimmanci don kare China da ikonta a cewar sojojin. A yau Asabar, ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗi cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar China guda 8 da jiragen sama na yaƙi guda 42 a kewayen tsibirin. Kuma wasu daga cikin jiragen da aka tura sun ƙetare layin da aka shata a mashigin tekun wanda ya raba tsibirin da ɗayan ɓangaren.
Gaida Maryam Dora da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Yayin da mabiya addinin Krista a faɗin duniya suka fara gudanar da bukukuwan Easter gabanin ranar ta Easter, wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji a Jos, babban birnin jihar Plateau, ta yi nazari akan mahimmancin abubuwan da bikin na Easter ya kunsa wanda mabiya addinin za su iya koyi da su. Gar hoton nata.
Easter lokaci ne da mabiya addinin Krista suka keɓe don tunawa da mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa daga mutuwa don gafarar zunubai ga waɗanda suka yi imani da shi. A kowace shekara akan gudanar da bikin Easter tun daga ranar Juma'a zuwa Litinin don tunatarwa kan irin mutuwa da Yesu Kristi ya yi domin al'ummar duniya su tsira daga hallaka ta dindindin. Reverend Luca Christopher, shugaban majami'ar Church of Christ in Nations, Kokin, RCC kaga dama a garin Bauchi, ya ce Easter lokaci ne na nuna ƙauna da sadaukarwa kamar yadda Yesu Almasihu ya yi.
Easter lokaci ne mai muhimmanci a wurin mabiya addinin Krista. Domin a lokacin Easter ne Yesu Almasihu, wanda Allah ya aiko shi ya zo domin ceto mu, ya cika ta aikin ceto wanda ya bada kansa, aka wahal da shi, aka mishi rauni, har ma ya kai ga mutuwa domin zunubanmu. Akan wannan ne bayan kwana biyu na uku Allah ya tada shi domin tabbatar da nasara akan zunubi, nasara akan shedan, nasara akan kowane bangare na rayuwa. Akan wannan ne turban Kristanci ya tsaya. So lokacin Easter shine lokaci da Krista suna tabbatar da aikin alheri da Allah ya yi wa kowa wanda ya bada gaskiya kuma zai samu wannan ceto. So mu ma Krista muna bukata mu yi koyi da Yesu wajen yin kaunan kowa, ba sai Krista kadai ba, da musulmi da wanda bai da addini, duka muna bukata mu nuna musu kauna kamar yadda mu ma muka gada. Mu sadaukar da kanmu kuma domin ganin nasara da kuma ci gaban rayuwar waɗansu, har ma da kasar mu Najeriya.
Ko menene ma'anar Easter ga mabiya addinin Krista?
Sunana Zabiya Mark. Ma'anar Easter gare ni shine mutuwa da Yesu Almasihu ya yi akan gicciye, kuma ya share dadi mai sanani domina. Ma'anarsa shine mutuwan da ya yi da tashiwansa daga kabari, shi ya sa na sami ceto. Yau ina farin ciki, ina murna, ina ɗaya daga cikin ƴaƴan wanda ana kira ƴaƴan Yesu Almasihu, ina ɗaya daga ciki. Wannan aikin ceton da ya yi ya faranta mini rai.
Waɗanne darussa ne ake buƙatar koya da koyarwa lokacin Easter?
Sunana Numi Ibrahim. Matasa kamar ni ya kamata za su mai da hankali wajen sauraron darussa na gari daga malaman addini da kuma dabiya na gari daga iyaye a gida, iyayensu su zama mutane masu kokarin yada zaman salama, rayuwar zamantakewa wanda zai kawo ci gaba ma al'umma na yau da kullum a hali da kuma muke ciki na rashin tattalin arziki da ya fadi, su zama mutane masu hazaka na neman abun kansu, ba su bar kansu yan siyasa suna yan kora suna neman su ci zarafin su ta wurin amfani da su don su sada hankali ma al'umma ba.
Kafin bikin na Easter dai wasu dariku na addinin Krista kan yi azumi na kwana 40. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To an gaida Zainab Babaji. Gwamnatin Ghana ta aike dakaru na musamman zuwa arewacin iyakarta da Burkina Faso bayan da wasu 'yan bindiga suka harbi wani jami'in kwastam a wani gari da ke kan iyakar tare da kashe mutum guda. Wannan harin ya haifar da tsoro a zukatan mutane na yiwuwar cewa masu tsatsauran ra'ayin aƙidar musulunci a Burkina Faso su yi ƙoƙarin tada tashin hankali a yankin. Ga fasarar rahoton Kent Mensa daga Accra a Ghana. Wani rikicin kabilanci tsakanin kabilar Mamposi da Kusasi mai tarihin shekaru 40 a kan sarautar garin Bauku, wanda yake da nisan sa'a ɗaya daga iyakar Burkina Faso da Ghana, yana daɗa tsananta, inda har ya kai ga yaƙi, kamar yadda ake bada rahoton cewa cikin mayakan akwai sojojin haya. Rikicin da aka kiyasta cewa daga watan Disamban bara ya zuwa wannan wata na Afrilu, sama da mutane 30 sun sheƙa lahira bisa bayanan hukumar 'yan sandan ƙasar. Lamarin da ƙwararru suka ce rashin tsaron da ake fama da shi a kan iyakar da kuma 'yan fasakwabri da ke yawan bin hanyar sun zama manyan barazana a yankin da ke zaune lafiya a Ghana, yayin da mayaka masu ikirarin Islama suke kokarin amfani da matsalar siyasar da ake fama da ita a Wagadugu wajen faɗaɗa ayyukansu a ƙasar yammacin Afirkan da ke gabar teku daga yankin Sahel. Ahmadu Hamza shi ne magajin Bauku, garin da ke gaba da gabashin yankin iyakar na Ghana, ya shaida wa muryar Amurka cewa yanayin rashin tsaro a wasu sassan iyakar abin damuwa ne.
The challenge we have is that there are a lot of loopholes where there could be a permanent post there. However, the government of Ghana, for one or two reasons, have not gotten there.
Yace kalubalen da muke fuskanta ita ce akwai gidin wadataccen tsaro a wurare da dama waɗanda ka iya zama na dindindin. To sai dai kuma bisa wasu dalilai da bamu fahimci ko menene ba, gwamnatin Ghana ta kasa ware wadataccen kuɗaɗen da ake bukata domin tabbatar da cewa dakarun da ke sintiri akan iyakar sun ci gaba da kasancewa a wurin domin magance matsalar masu tsatsauran ra'ayin ba. Ya ce rikicin cikin gida gami da rashin zaman lafiyar da ake fama da shi a Burkina Faso matuka ya shafi tattalin arzikin garin da ya bunƙasa a baya, lamarin da ya sa matsalar rashin ayyukan yi ya daɗa ƙamari, kana ya daɗa jefa matasa a cikin haɗarin yiwuwar faɗawa hannun 'yan ta'addan domin aiki tare da su. Muhammad Ayariga yana daga cikin 'yan majalisar ƙasar wanda ke wakiltar gundumar Baku kuma mamba a jam'iyyar adawa na National Democratic Congress NDC.
How about this talk about terrorism? You have a problem, you are not focusing your resources on it.
Ayarika ya ce, idan za a yi magana a game da ta'addanci akwai matsalar da ba mu mai da hankali a kan shi ba, kuma muna nuna halin ko in kula a kan rayukan al'ummar Boko da suke mutuwa. Hasali ma dai mun fi mai da hankali a kan batun yiwuwar shigowar 'yan ta'adda. Washin ana nufin cewa jami'an tsaron Ghana ba za su iya tsare wani ɗan ƙanƙanin yanki ba? Wannan ita ce babbar matsalar da ni nake dubawa. A yayin da gwamnatin Ghana take daɗa ƙoƙarin tabbatar da tsaro, ta daɗa aiki ƙarin dakaru zuwa Boko domin tabbatar da ba da kariya. Babban daraktan cibiyar wanzar da zaman lafiya Jatike Adibsani ya ce ya zama wajibi jami'ai su mai da hankali wajen samar wa mazauna garin abubuwan more rayuwa domin tabbatar da cewa rayuwarsu ta inganta. Ghana ta yi sa'ar kaucewa hare-haren da aka alakanta su da harin masu tsatsauran ra'ayi a Burkina Faso. To sai dai kuma yanzu da Baku yake ƙoƙarin zama cibiyar hare-haren tashe-tashen hankula a kan 'yan ƙasar musamman ma mata da yara. Hukumomin tsaro suna shan matsin lamba domin su tashi haikan wajen baiwa mazauna garin 1,404 kariya gami da tsare kan iyakarta. Fasarar rahoton Kent Mensa kenan. Albarkacin wannan wata na Ramadan kuma ga Malam Sanusi Ahmad Kutama da nasiha.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Nine Sanusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa wa man yu'azzimu hurmatullahi wa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum lan'amu illa ma yutli alaikum fajitanibu rajisa min al-awsani wajitanibu qawlan zur. zalik wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah yana umurni da girmama alfarma ta ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah yana daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum. To saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta wata Ramadan, ya kiyaye daga sabawa Allah a cikin sa, ya shagaltu da bautawa Allah a cikin sa kaman karatu alqur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi. Allah ya faɗa wa annabi Musa yace ni zan ba al'umar annabi Muhammadu haske guda biyu dan kar wasu duhu guda biyu su same su su cutar da su. Sai annabi Musa yace ya ubangiji waɗanne haskake ne guda biyu da zaka ba su? Sai ubangiji yace na ba hasken wata Ramadan da kuma hasken alqur'ani. Sai annabi Musa yace ya ubangiji waɗanne dufai ne guda biyu da za su cuce su? Sai yace duhun kabari da kuma duhun ranan tashin kiyama. To sallallahu alazim.
Allah ya tsare mu. Allah ya saka da alkhairi malam. Sauraro, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 26, 25, 31. Masu sauraro mu kuma za su iya wato a jamhuriyar Nigeria za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa zango ta 102.5 zangon FM. A duk lokacin da ake so kuma za a iya zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin dambun masu sauraron mu kan abubuwan da suka shafi azumi, kama daga ragowar bayanin da aka fara makon jiya kan goman ƙarshe zuwa ansoshi kan daren Lailatul Qadri da zakatul fitr, makomar wanda yayi azumi bai yi zakkar ba, da lokacin da ake bayar da ita, da waɗanda suka cancanci a basu zakkar, daga ƙarshe kuma sai batun sallar Idi. To idan dumbu masu tambayoyin na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri, da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshinku, inda zai fara da ragowar bayani kan daren Lailatul Qadri.
Wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake nema Allah ya dauka maka ya baka lada, in ka dace da daren Lailatul Qadri to khairun min alfi shahr, yafi ainihin watanni dubu. Wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki, at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84. To me kake zato? Wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa, wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa, ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah, kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren Lailatul Qadri. Kai ko sau 10 ne, kai ko sau 5 ne, kai lissafi 83 kawai ma, ba ma da hudun ba sau 5 nawa zai baka? Kaga kenan, wato mu al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mana baiwa, shekarun mu ba sa da tsayi, amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu. Yau idan ka hada shekara 80 ko 83 akalla sau 10 suna da yawa. To kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba. To sai gashi aka ƙara baka ladan wanda ya shekara 80 sau 5 ko sau 10 ko fiye da haka yana ibada. Kaga wannan ba karamar baiwa bace, ba karamar garabasa bace, kuma ba a ko ina ake samun ta ba, sai a cikin goman ƙarshe na wannan wata na Ramadan, watan azumi, wanda kuma Allah ya ƙara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin, hakika mun saukar da shi alqur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki, shine daren Lailatul Qadri. Lallai mun kasance masu saukarwa, domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari, wato ma'ana ake budget, wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi. Da haka muna addu'a Allah ka datar da mu, ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki, kamar ainihin sadaka, kamar kyaututtuka, kamar sada zumunci.
ake gine jika a cikin sake rabo na aljanna hakika adan aka nifin daren sado na mubarka mu yawaita ibada muna bidar albarka
wato kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya ita wannan zakata fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce muakkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma da duka an farlanta mana fitar da wannan zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na 10 karshe na Ramadan wanda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata sannan kuma ita wannan zakka ta fitar da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero ana fitarwa da dawa ana fitarwa da dabino ana fitarwa da zabibi ana fitarwa da sha'ir da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki sadakan fiddaka in so shine samu bisa rinjayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar yadda su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka dauki danyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankin ku wanda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abin tana yiwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kudin da zai nika ko kuma kudin da zai cefa ne don cin abincin sallah din wanda hikimar ita ce kowa ya asa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zama yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murnar za su yi sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya na hakuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wanda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu sa'i abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya guda biyu guda uku guda hudu to sai a ba kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shine na mutum daya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cire wa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa na nufi matansa in yana da ƴaƴa cikin ƴaƴan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakkar ga dukiyar na nufi abincin Allah ya bashi gashi kuma yana da damar ya fitar kuma yayi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alaman rashin karban aikin sa na ibada da haka muna fatan Allah ya tsare mu sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba wato zakkan fidda kai to dama kamar yadda aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu karauni ko mabukata kenan wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya kai azumin amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakkan fidda kai da shi ba to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu, dan haka yana daga cikin waɗanda za a ba su su ma su yi bukin sallah, suna masu farin ciki tare da sauran ƴan uwansu al'ummar musulmi. Sannan wa ya kamata a bayar zakar? To duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani, ake bada ta ga mabukata. Na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa, sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu, sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu. Sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take, to har yanzu dai ba za a ce za a daina fidda zakkan ba, don haka za a nemi waɗanda suka fi bukata, ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita, to waɗanda suke ƙasa da su, wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba. Game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah ƙarama, to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan Idi a ranar ƙaramar sallah wato Eidul Fitr, zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla ƙwaya bakwai ko kuma dai ƙasa da haka, kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba, haɗiya za a yi. To wannan gaskiya al'ada ce, ba wani abu ne wanda yake da nassi, wanda yake sarihi, wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba. Amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah, wato ma'ana safiyar sallan Idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr, Idul Fitr. To akan buƙaci a ci abinci ne a ƙoshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba. Da safe tun kafin aje Idi din za a ainihin ci abinci sannan aje masallacin Idi. Saboda haka abin da ake yi kenan. Sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai, a'a duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka, wanka ta ainihin wato ibada, wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba, duk sifofin su ɗaya ne, sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai ƙarfi. Mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa, idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawwaka ya shafa turare, sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yar sanda ko kuma wani abu dai a hannunsa in ta samu yana ɗan dogarawa da shi yana tafiya da shi. Sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi, to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa. Sannan kuma in ya isa masallacin, to tunda ita sallar kanta nafila ce, to ba a yin wata nafila kafin ta, wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bai rai yi tahiyatul masjid a ranar Idi ba a yi, sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din, kuma yana kan hanya yana ƴan kabar barinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd har ya isa masallaci ya zauna. Sannan da liman ya zo ba a tada ikama, sai dai a miƙe kawai a yi kabbaran harama, sannan a yi kabbarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu. Sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame, to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma, musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi, da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi. Muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma karbi dukkan ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da producermu Salaman Abo, da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Masha Allah, an gaida Ibrahim Ka Almasi Garba. To masu sauraro, sai a mana afuwa a bisa dalilin karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba, kuma da haka ne za mu nade tabarmar shirin a daren yau Asabar. Sai a kasance da mu gobe da safe domin jin wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dura da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza da ma injiniyan mu ne yanzu Patrick Deya, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan kwana lafiya. Ma'assalama.